بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا هدوغ وطن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكزوى مدينة دبو تياد داري هدود أربعين دبيار ودى تيدي دا sha 18 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fatuhu Rabbil Bariya bi adillatil iziyati fi fiqhil malikiyya wannan littafi ne na babban malami Professor Muhammad al-Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziya ta Abul Hasan Ash-Shadili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 146 a darasin da ya gabata mun yi karatu a abin da ya shafi mas'ala ta isti'izan wato sallama da kuma isti'izan ma'ana neman izini sallamar shiga gida da kuma isti'izan wato neman izinin shiga gida din to wannan kun san ita ce mas'alar da muka tattauna da kuma mas'alar sallamar mutum guda ya wakilci jama'a da yawa kamar yanda amsawar mutum daya a madadin jama'a wannan duk ya halatta saboda hadisin da muka karanta na Ali ibn Abi Talib radiyallahu an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yujzi'u anil jama'ati idha marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum to sannan wane ne zai fara da sallama to sai muka tattauna shi ma game da abin da yazo a sunna cewa wanda yake kan abin hawa shi zai yi wa mai tafiya a kas sallama mai tafiya a kasa shi zai yi wa na zaune sallama wannan shi ma saboda hadisin Abi Huraira radiyallahu an yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal-mashi 'ala al-qa'id wal-qalil 'ala al-kathir sannan mun tattauna game da isti'izan inda muka ce baya halatta ga wani ya shiga gidan wani ba tare da ya bashi izinin ya shigo din ba to yaya izinin ya shigo yaya sifar izini take sai ya ce shine mutun ya ce assalamu alaikum a adkhulu ma'ana assalamu alaikum in shigo zai nemi izinin nan har sau uku amma kar ya ƙara akan uku in ya ce in shigo sau uku ba a ce ya shigo ba to la'alla akwai uzurin da yasa ba a so ya shigo shi yasa ba a bashi izini ba sai ya koma wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum sai dai idan yana tsammanin ba a jiyo shi ba ko saboda gidan yana da zurfi ko saboda an kunna wani inji mai ƙara wanda yake da yaqini ko zaton cewa ba a jiyo ba to wannan zai iya karawa akan guda uku sannan idan ya kwankwasa kofa aka ce wane ne sai ya ambaci sunansa kada ya ce ni ne wannan dai yana daga cikin abinda sunna ta koyar da mu. To mun karanta hadithin Sahal bin Sa'ad da wani mutum ya leka wata karamar kofa cikin katangar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani matajin kai na karfi, yace da na san yana sanada ya leko cikin gida ne, to da na soke masa idanunsa. Ai an sanya wa mutane su dinga neman izini ne dan kar su ga abin da ba a so su gani. Sannan mun karanta hadithin wani mutum dan Bani Amir ya nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana so ya shigo gida, kawai yana zuwa maimakon ya sallama sai kawai yace a aliju in shigo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani cikin masu yi masa hidima, yace ka je ka koya masa istizani. To sai wannan bawan Allah ya ji nan take sai ya gyara, yace assalamu alaikum a adkhul. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini ya shigo. Hadisi na karshe da muka karanta shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin Jabir. Jabir yace nazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin game da wata mas'alar bashi ala kana ala abi da ake bin mahaifina. Fadaqatul baba, yace sai na kwankwasa kofar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi yace wane ne nan? Sai na ce ni ne. Sai Annabi ya ce ni ne, ana tambaya kaman Annabi bai ji dadin amsan ni ne din ba. Shi yasa malamai suka ce in an tambaye ka ce kai ne, wane? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ana abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an, an karbo daga abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda, annahu jaa yasta'dhinu ala Umar bin al-Khattab, wa tarana abu Musa al-Ash'ari ya zo gidan sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi sallama kuma yana neman izini. Fasta'adana salatan, ya nemi izini sau uku. In shigo ya dan bada dan yan sakanni, ya kuma ce in shigo, in shigo har sau uku, ba amsa masa ba, sun maraja sai ya koma. Bayan ya juya ya tafi, fa arsala Umar bin al-Khattab fi athayhi, sayyidina Umar bin al-Khattab shi kuma yana can cikin gida, yana ta kokarin ya gama wani uzuri ya fito. Da haka sai da yazo ya ga bayanin sai ya aika abu sawun sa a kirawo shi. Faqala, sai ce malaka lam tadkhul, me yasa baka shigo ba? Faqala Abu Musa, Abu Musa al-Ash'ari yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-istizanu salatun, neman izinin shiga gidan mutum ko ɗakin mutum sau uku ake neman izini. Fa in udhina laka, idan aka yi maka izini fadkhul, ka shiga. Wa illa, idan kuma ba a yi maka izini ba, farje ka koma. Da haka ni sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam na dabbaka, na nemi izinin shigowa ban ji an ce in shigo ba har sau uku, shi sa na juya na tafiyata. Fa qala Umar, sai Umar radiyallahu anhu ya ce wa Abu Musa, wa man ya'lamu hadha, wannan karatun da ka zo da shi wane ne ya san wannan karatun? Ma'ana wannan hadithin sayyidina Umar bai san shi ba. Sai ya ce wa Abu Musa al-Ash'ari, wane ne ya san wannan hadithin da ka faɗa cewa Annabi ya ce in an nemi izini sau uku ba mutum izini bai juya tafi? La illam ta'tini biman ya'lamu dhalika, idan baka je ka zo min da wanda ya san wannan hadithin ba da ka faɗa yanzu, la af'alanna bika kaza wa kaza, wallahi sai na yi maka kaza da kaza. Ma'ana sayyidina Umar ba wargi, ba wasa. Da aka sayi wa sayyidina, wato yayi wa Abu Musa al-Ash'ari barazanar zai hukunta shi idan bai zo da wanda zai karfafe shi akan cewa Annabi ya faɗi wannan hadisin ba. Fa kharaja Abu Musa, Abu Musa al-Ash'ari ya fita, hatta jaa majlisan fil masjid, har yazo wajen wani gurin zama, wani majalisi a cikin masallaci, yuqalu lahu majlisul ansar, ana kiran wannan gurin zaman wurin zaman Lansarawa. Mutanen Madina ne yawanci suke taruwa suna tattaunawa a gurin, da aka ya shahara da majlisul ansar. Da aka Abu Musa al-Ash'ari sai ya zo wannan majalisi, fa qala, sai ce inni akhbartu Umar bin al-Khattab, yace jama'a na bawa Umar bin al-Khattab labari, anni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-istizanu thalathun, neman izini sau uku ake yi. Fa in udhina laka, in an baka izini, fadkhul, ka shiga. Wa illa, in ba a baka izini ba, farji'i, ka koma. Fa qala sayyidina Umar, kamar bai gamsu da wannan bayani ko wannan hadisi da na kawo ba, dan haka ya ce la illam ta'tini biman ya'lamu hadha, ya ce in ban zo da wanda zai bada shaida akan wannan magana ba,
la'af'alanna bika kaza wa kaza, yace wallahi sai yayi min kaza da kaza. Fa in kana sami'a zalika ahadun minkum, do Allah idan wani daga cikin ku shi ma yaji wannan hadisin kaman yanda na jiyo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fal yaqumma, idan Allah ya taso mu tafi tare da shi domin ya je ya sake shaida wa sayyidina Umar cewa wannan hadisin haka ne ya jiyo shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Faƙalu li Abi Sa'id al-Khudri, saboda hadisin ya shahara kowa ya san shi, amma ga sayyidina Umar bai sani ba. Da haka da suka tayi sai suka duba wanda ya fi kankanta a cikin su, sai suka cewa Abu Sa'id al-Khudri, kuma a huta shi ku tafi tare da shi. Wa kana Abu Sa'id asgaruhum, Abu Sa'id shine mafi yarinta cikin su, mafi kankanta. Da haka ana ganin shi ma ya sani ballantana su. Da haka je ka tashi ku tafi tare da shi. Faqama ma'ahu, Abu Sa'id al-Khudri ya tashi suka tafi tare da Abu Musa al-Ash'ari, ba su tsaya ko ina ba sai gidan sayyidina Umar. Fa akhbara bidhalika Umar bin al-Khattab, Abu Sa'id al-Khudri shi ma sai ya ba wa sayyidina Umar bin al-Khattab wannan labarin, wannan hadisi. Fa qala Umar bin al-Khattab, to sai Umar bin al-Khattab yace li Abi Musa, yace wa Abu Musa al-Ash'ari, amma inni lam attahimka, kar ka dauka na tuhume ka ne, ba ina tuhumar zakai wa annabi ƙarya bane. Tauna aya akai, tsakuwa akai dan aya ta ji tsoro. Abinda nayi kenan, ba wai dan ina tuhumar ka da cewa ka faɗi abinda baka jiyo ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, walakin khashitu, sai dai tsoro na, an ya taqawwalan nasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mutane su dinga kirkirar zance su jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan a nuna wa mutane, kaga isnadi addini ne, isnadi addini ne, addinin nan a tsare yake ta kowace wani bangare. Yanzu kaga Abu Musa al-Ash'ari an nemi ya nemo wani shaida dan a nuna, to in har cikin sahabbai an samu haka, to kaga a rayuwar da muke ciki a yau min babu aula in mutun ya faɗi magana ce ina take, ina tushenta daga ina yaji a wani littafin, wani malami ne ya faɗa. Ina fata an gane, in hadisi ne a wani littafi aka faɗa hadisin, waye inganta hadisin? In har lokacin sayyidina Umar, Abu Musa al-Ash'ari zai zo da hadisi yace sai ya zo da wanda zai ƙara ƙarfafa sa akan wannan magana, yayi haka ne dan toshe kofar mabarnata waɗanda za a wayi gari su dinga kirkira hadisan ƙarya su jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa hadisi na 2435, haka ka duba a cikin Muwatta ta Imam Malik hadisi na 1804, ka kuma duba al-Istidkar, duba littafin al-Istidkar al-Jami' لمذاهب فقهاء الامصار نا ابن عبد البر da kuma darul wa'i, wato bugun darul wa'i wanda aka buga shi 1414 hijriya, wanda ya daidai da 1993 miladiya, a cikin mujalladi na 27 shafi na 157 zuwa 158. Zaka ga wannan hadisin da kuma bayanin da malamai suka yi akan sa. Da haka wannan kaga hadithi shi ma hujja ne na isti'izani sau uku ake. Abu Musa al-Ash'ari ya tabbatar da haka, in ka zo gidan mutum ka yi sallama, to neman izinin shiga sau uku za ka nema. In ka yi ɗaya, biyu, uku, ba a baka izinin ka shiga ba sai ka juya ka tafiya ka. Na ba ta gane. Al-musafahatu wal-mu'anaqatu wat-taqbilu. To sai kuma wata gaba, al-musafahatu musafaha, ma'ana gaisawa hannu da hannu, shekin kenan ko? Wal mu'anaqatu, da kuma rungumar juna, watta kabilu, da kuma sumbantar juna in an hadu. Ina hukuncin in ka hadu da dan uwanka musulmi ka miƙa masa hannu ku yi musafaha? Ina hukuncin in kuka hadu da musulmi dan uwanka ka rungume shi ya rungume ka? Ina hukuncin ka sumbance shi ko ya sumbance ka? Wal musafahatu hasanatun, malai ce ita dai musafaha aba ce mai kyau, ka haɗu da ɗan uwanka bayan kai masa sallama ka miƙa masa hannu ku yi musafaha. Wal mu'anaqatu, amma ku rungumi juna, makruhatun inda ba'dihim, wannan abarki ce a wajen wasu malamai, wasu malamai sun ce makruhi. Wal qublatu fil fami, sumbantar baki, minar rajuli, daga namiji ila rajuli zuwa ga wani namijin, la rukhsata fihi, wannan babu wani sassauci da aka yi akan haka. Ba za ka haɗu da ɗan uwanka yana namiji kana namiji ka haɗu da shi ya sumbanci bakinka ko ka sumbanci bakinsa, wannan malam Abul Hassan Ash-Shadhili yace babu wani sassauci da malamai suka yi akan haka. to mu koma sharhin da babban malami professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala yayi wa wannan gaba ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah yace musafahatu ar-rajuli lir-rajuli gaisuwar namiji daga dan uwansa namiji ta hanyar musafaha wa kadhalika al-mar'atu lil-mar'a haka ma musafahar mace ga yar uwarta mace su hadu da yar uwarta ta miƙa mata hannu su gaisa minas sunnati wannan sunna ne yana cikin sunna ka hadu da dan uwanka musulmi ka miƙa mar hannu ku musafaha yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki hadu da yar uwarki musulma ki miƙa mata hannu ku musafaha wannan ka koma cikin tamamut tahiyya wannan kai wannan miƙa hannu a gaisa din wahiya min tamamut tahiyya wannan yana daga cikin cikar gaisuwa in kace assalamu alaikum wa rahmatullahi ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi lalle kun gaisa amma cikar gaisuwar shine ka miƙa masa hannu ku gaisa kai musafaha da shi shi ma ki miƙa mata hannu ku yi musafaha da ita wannan shine cikar gaisuwa kama ruwiya an Abdullah ibn Mas'ud kama yanda aka ruwaito haka daga Abdullah dan Mas'ud wal Bara bin Azib da Bara dan Azib radiyallahu anhuma faqad waradat fiha ahadithun sahiha domin hadisai ingatattu sun zo da maganar musafaha wa atharun maliha da kuma athar maganganun sahabbai da aka samu maliha tabbatattu shine maliha ai sabita tabbatattu zuwa ga magabata min ha daga cikin abin da aka samu na hadisai da athar da suka tabbatar da wato musafaha sunna ce hadithul bara ibn azib shine akwai hadithin sahabi bara dan azib Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min muslimaini babu wasu muslimi guda biyu yaltaqiyani da za su hadu fayatasafahani su yi musafaha da juna illa gufira lahuma face an gafarta musu qabala an yatafarraqa kafin su rabu kaji falalan musafaha ka dinga yi wa dan uwanka musafaha dan uwa dinga miƙa masa hannu ku gaisa kaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace babu wani musulmi da zai hadu da dan uwansa musulmi su sallama sannan ya miƙa masa hannu su yi musafaha face Allah yayi musu gafara kan su rabu wannan falala ce da bai kamata ayi wasa da ita ba wannan sunna ce mai matukar muhimmanci ka koma cikin sahihu wato wannan hadisi sahihi ne ka koma cikin Abu Dawud sunan Abi Dawud da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad da Ibn Adi da surwayto da Imam Al-Baghawi a cikin sharhu sunna a hadisi na 3316 ka kuma duba as-silsila sahiha ta Sheikh Albani a hadisi na 525 zaha ga wannan hadisi na biyu shine hadithu Huzaifa ibn al-Yaman hadithun Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal mu'mina lalle mu'mini idza laqiya al-mu'mina idan ya hadu da dan uwansa mu'mini fa sallama alaihi yayi masa sallama wa akhadha yadahu ya kama hannunsa fasafahu yayi masa musafaha tanathara da khatayahuma zunubansu za su dinga karkadewa kama ya tanathar waraqu shajar kaman yanda ganyen bishiya ke faduwa ke zubewa yanda ganyen bishiya ke zuba a kasa haka zunuban masu musafaha ke zuba wannan shi ma hadisi ne wanda yake ya inganta koma cikin ainihin wato Imam al-Munziri da al-Haythami da surwayto sun fitar da wannan hadithin daga ruwayat Tabarani a cikin al-Awsat wa zalika bi sababi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi asalin sa annabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu ya hadu da shi Huzaifa wa huwa junubun lokacin da annabi ya hadu da Huzaifa akan hanya Huzaifa yana cikin janaba janaba ta same shi bai wanka ba fa madda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙa masa hannunsa li yusafihahu dan yi musafaha da shi farafada Huzaifa talasan sai Huzaifa ya ki miƙa hannunsa har sau uku annabi yana miƙawa shi kuma yana janye hannunsa baya miƙawa wata allala bi annahu junubun shi hujjarsa da dalilinsa saboda yana ganin yana da janaba bai da tsarki bai kamata ya kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم تو شيني سي النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa ai idan mumini ya hadu da dan uwansa mumini yayi masa sallama ya kama hannunsa suka yi musafaha zunubansu ne za su dinga kakkabewa suna zubewa kamar yanda bishiya ke kakkabar da ganyenta an fahimta ko ka koma ka duba silsila as-sahiha shafi na 526 hadisi na uku wato akwai asar da aka samu qaulu qatada wato fadin qatada yace qultu li anas ibn malik radiyallahu an qatada ibn da'ama as-sadusi yace na tambayi anas dan malik radiyallahu an hal kanat al-musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin wai musafaha gaisawa hannu da hannu shin wannan wata sunna ce wani abu ne da ya yadu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi ala na'am Anas dan Malik radiyallahu anhu yace kware kuwa wannan sunna ce da ta yadu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana haduwa ayi wajuna sallama ayi musafaha Imam al-Bukhari ya fitar da wannan athar din wato athar na 6263 wa yadullu alaihi aidan hadithu Ka'ab ibn Malik hadithin Ka'ab dan Malik radiyallahu anhu shi ma yana ƙara nuni akan haka fi taubatillahi azza wa jalla alai a cikin karbar tubansa da Allah mai girma da daukaka yayi tunda yana daga cikin mutane uku da basu je yakin Tabuka ba kuma ba su da hanzari Allah madaukakin sarki ya ladabtar da su ya hana ayi musu magana da mu'amala har tsawon kwana 50 da Ka'ab bin Malik da Murara ibn Rabi'a al-Amri da kuma Hilal bin Umayya wayannan su uku aka ce a daina musu magana to lokacin da Allah ta'ala ya karbi tuban su ya yafe musu wa fihi a cikin wannan kissa qala ka'ab yace fa dakhaltul masjida sai na shigo masallaci fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun sai ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune haulahu nasu mutane suna kewaye da shi sallallahu alaihi wasallam fa qama ilayya talhatu bin ubaidillah sai Talhatu bin Ubaidillahi ya taso ya taho inda nake na shigo masallaci shi kuma yana zaune sai ya tashi sai ya taho wato yuharwilu yana ta sauri hatta safahani har ya miƙo min hannu ya yi min musafaha wa hanna'ani ya taya ni farin ciki da murna mahallu shahir shine qama ilayya Talhatu bin Ubaidillahi yuharwilu hatta me safahani har yi mun musafaha kaga wannan ya nuna cewa musafaha al'ada ce da ta gudana tsakanin sahabbai sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da tana nan tana ainihin wato yawo cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin ta wannan hadisin muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 3661 Imam Muslim hadisi na 2769 sannan wattan bada min zalikan nawawi daga wannan hadithin ne Imam an-Nawawi yayi istinbadi ya fitar da wani hukunci rahimahullah yace annahu yanda al'amarin yake la ba'asa babu laifi min al-qiyam daga babu laifi tashi tsaye ko miƙewa tsaye liman tajaddadan lahu ni'matun diniya ga wanda wata ni'ima ta addini ta sabunta a gare shi au duniyawiya ko kuma wata ni'ima ta duniya ta sabunta a gare shi yana shigowa guri babu laifi ka tashi ka tare shi dan ka taya shi murna wannan babu laifi Imam an-Nawawi ya fitar da wannan an gane ko wani ya samu wata ni'ima ta addini misali aka ce an bashi limancin sallar juma'a misali an gane ko ko da yake wannan ni'ima ce kuwa to ni'ima ce tunda jagoranci ne na addini ko ni'ima ce duk da akwai wahala ko ta babban malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Dr. Ahmad wani bawan Allah matashi sai yazo ya samu malamin ya ce ai an yi wani sabon masallaci an danka shi a hannuna malamin ya kelkele da dariya sai can bayan wani lokaci sai da ya ce malam na fi ajiye masallacin nan na koma kasuwa to wanda wata ni'ima ta sabunta a gare shi ta ainihin wato addini ko kuma wata ni'ima ta duniya misali yayi aure ko an masa haihuwa ko ya sai abun hawa ko an masa wani promotion ko ire-iren waɗannan abubuwan dai sai mutun ya tashi ya taya shi farin ciki ya shigo guri sai ka tashi kai ma ka tare shi a ashe abu kaza ya faru Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa albarka Allah yayi kaza Allah yayi kaza wannan istinbadi ne da imamu an-nawawi yayi fitar daga cikin wannan hadisin an gane ko naga malam Suleiman shi ma yana dariya ko riko masa riken masallaci riken masallaci ko ba dadi ne Allah shi gafarta wa qaulu sha'bi imamu sha'bi shi ma yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yusafihu ba'dhum ba'dha sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sashin suna yiwa sashin su musafaha ma'ana suna yiwa junan su gaisuwa irin ta musafaha ka koma cikin sharh sunna na imam al-baghawi mujalladi na 13 shafi na 292 wa awwalu man jaa bil musafahati hum ahlul yaman farkon wa'anda suka zo da musafaha a gaisuwa sune mutanen yaman mutanen yaman su suka zo da wato gaisuwa ta hanyar musafaha a mika hannu a gaisa faqad akhraja al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisi fi kitabihi al-adabul mufrad a cikin littafin nan nasa fitacce al-adabul mufrad an Anas ibn Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda qala yace lamma jaa ahlul yamani lokacin da mutanen yaman suka zo قال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad aqbala ahlul yaman ga mutanen yaman nan sun taho wahum araqqu quluban minkum sun fi ku taushin zuciya sun fi ku zuciya mai taushi fahum awwalu man jaa bil musafaha sune farkon wayanda suka zo da musafaha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita ina fata an gane wannan hadisin ka duba silsila as-sahiha a shafi na 527 wa naqala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar rahimahullah ya ruwaito qaul ibn battal ya ruwaito maganar ibn battal a cikin fatahul bari mujalladi na 11 shafi na 55 al-musafahatu hasanatun ibn battal yake cewa musafaha abace mai kyau inda ammatul ulama a wajen gabaki ɗayan malamai dukkan malaman musulunci sun yadda musafaha abace mai kyau wa qad istahabbaha malikun ba'da karahiyatihi laha imam malik shi ma ya mustahabbantar da yin musafaha bayan da ya karhanta ta da ya karhanta yin ta daga baya kuma yace mustahabbi ne yin musafaha wa qaulun nawawi da kuma maganar Imam an-Nawawi da yake cewa al-musafahatu sunnatun mujma'un 'alayha 'inda at-talaqi musafaha gaisuwa ta hanyar hada hannu da hannu wannan sunna ce da malamai sun yi ijma'i akan ta lokacin da aka hadu da juna lokacin da kai hadu da dan uwanka ko ya hadu da kai to ku yi musafaha fal musafahatu mashru'atun dan haka musafaha shar'antacciyar abace 'inda liqa lokacin da aka hadu an gane ko lokacin da aka hadu ayi musafaha wa kadhalika inda liftirak haka lokacin rabuwa an gama tattaunawa za a rabu kuma ayi musafaha a rabu li qaulihi sallallahu alaihi wasallama wa laysatil ula bi ahqq min ath-thaniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam game da sallama yace ta farkon bata fi cancanta ba fiye da ta biyu yanda ta farko ta cancanta to ta biyu ma ta cancanta da haka tunda duk gaisuwa ce kuma an ce musafaha tana daga cikin tamamut tahiyya cikar gaisuwa to kaman yanda da ka zo kai sallama ko kai musafaha to da zaka tashi kuma zaka kuma yin sallama ka kuma yin musafaha ku rabu wannan ta farkon bata fi ta biyun muhimmanci ba wannan bayani ya gabata amma taqabilul amma taqabil wannan mun gama maganar musafaha amma taqabil amma game da sumbanta fa ka hadu da dan uwanka bayan musafaha kuma kai masa kiss kai masa wato sumba sawa'un kana alal wajnatayn ay al khaddayn sawa'un wannan sumba sumbanta din kai masa ne akan kundukukin sa ay al khaddayn ay kumatin sa an gade go Mala Umar ya dago kai ya kalle ni. To ai wajinatayn shi ma ya fassara shi yasa nace to ni ma bari mu fassara guda biyu. A Hausar ta kuma fassara kanta ita ma. An gane ko yace sawa'un kana alal wajinatayn. Me ya wajinatayn sai yace ai al khaddayn. Shi yasa ni ma da nazo sai yace akan kundukuki. Baka san kundukuki ba ai kumatu. sawa'un akan kuma tune awul fami ko kuma a baki fala yambagi bai dace ba. An gane ko? Qala Anas bin Malik, Anas dan Malik radiyallahu anhu yace, qala rajulun, wani mutum yace, ya Rasulullahi, ya ma'aikin Allah, ar-rajulu minna, mutum daga cikinmu, yalqa akahu, idan ya hadu da dan uwansa a hanya, aw sadiqahu, ko ya hadu da abokinsa, ayan haniya lahu, zai sunkuya masa ne wajen gaisuwa? Qala la. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, a'a, babu sunkuyawa wajen gaisuwa kenan. Qala fa yaltazimahu, to zai rungume shi? Wa yuqabbilahu, ya sumbance shi? Qala la. Annabi yace, a'a. Qala fa ya'khudhu bi yadihi, to zai iya rike hannunsa? Wa yusafihahu, ya masa musafaha? Qala na'am. Sai manzo Allah yace, eh, wannan yayi. Wannan hadithin hadithi ne Hasan, sahihu Tirmidhi, aka koma cikin sahihu Tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 352, haka Ibnu Majah hadithi na 3702. Al-iltizam huwa al-mu'anaqatu, itace al-mu'anaqa, runguma juna. Daka Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutun ya yi min tambayoyi kamar haka, yace idan na hadu da dan uwana ko na hadu da wani aboki na, zan iya sunkuya masa wajen gaisuwa? Zan iya risina masa a gaisuwa? Sai yace, a'a. Zan iya rungume shi in sumbance shi? Yace, a'a. Zan iya kama hannunsa mai musafa? Yace, eh, wannan yayi. Qala Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, الشيخ ناصر الدين الألباني الله يجزيكم سدر رحمه يجي، والحق زنچه نغسكيا أن الحديث ونن حديث نص صريح نسيني قرر في عدم مشروعية التقبيل نرشن شر أن تور سنبن ترجونا عند اللقاء لوكشن داك هادو، ولا يدخل في ذلك تقبيل الاولاد ko da yake sumbantar kananan yara bai shiga cikin wannan hukuncin ba, waz zawjat, da kuma matan ka na aure. A koma cikin as-silsila as-sahiha a shafi na 160 ko hadisi na 160, ka kuma duba al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari ta haqiqin Samir az-Zuhairi mujalladi na 2 shafi na 539. Fa yajuzu, yana halatta an yuqabbila alwalidu, mahaifi aw alwalidatu, ko mahaifiya su sumbanci waladahuma, dan su sagiran kana aw kabiran, karami ne ko babba, zakaran aw untha, namiji ne ko mace, min ayyi makanin, a kowane guri, hatta min alfami, hamma baki, mutun zai iya sumbanta dansa koda a baki ne, uwa za ta iya sumbanta yarta ko danta koda a baki ne, karami ko babba. Ka duba cikin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari, babur rajulu, babun da yake magana akan ar-rajulu yuqabbilu ibnatahu, mutun zai iya sumbantar yarsa, hadisi na 947 da 971. Wa kadhalika al-waladu ma'a walidai, haka ma da tare da iyayensa, ma'ana da shi ma kamar yanda uba ko uwa za ta iya sumbantar ƴaƴanta, to haka shi ma da zai iya sumbatar iyayensa. Fala ba asbabu laifi an yuqabbila walidai, da ya sumbanci iyayensa. Min wajina tayhima, akuma tunsu, aw ra'asihima, ko a ainihin wato kansu, aw yadaihima, ko ya sumbanci hannayensu. Musamman idan al'ada gurin ta gudana akan haka, babu wani laifi. Ko kuma koda ba al'ada bace, amma yanayin iyayen kuma basu kyamaci haka ba, babu laifi. Wa kadhalika al-maharimu, haka ma muharramai, ma ba'dihimul ba'da, sashin su zasu iyo sashin su haka, kamar wato wa da kannansa. Kaga wannan maharim ne, kaman wan uba ko kanin uba ko yar uwa ko kan haka, wayannan duk kaga maharim ne. To su ma za su iya sumbantar junansu, ma'ajitina bit taqabil min al-fam, amma tare da nisantar sumbantar baki. Za a iya sumbantar hannu, ko an hada sumbanci goshi ko kuma to, amma banda sumbantar baki, wannan sai dai iyaye tsakaninsu da yaya. Fa hadha la yanbaghi, wannan baya kamata, illa lil abi, sai dai in uba ne ma'al waladi sagir, tare da ɗansa ƙarami, dunal kabir, banda babba. Shi ma dan in ya girma ba zai sumbance shi a baki ba, amma dan sa karami ko yar sa karama, ko dan ta karami ko yar ta karama za ta iya sumbanta ta har a baki aw zauj ma'a zaujati ko kuma miji tare da matarsa ko mace ta wal akasi ko mace tare da mijinta wannan su ma za su iya sumbantar ko da baki ne wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala al-hasan ibn ali domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci al-hasan dan ali jikansa kenan wa akahu al-husayn da dan uwansa husayn wa ibnahu ibrahim sannan ya tabbata annabi ya sumbanci dansa ibrahim al-mu'azzam wa ruwiya annahu qabbala fatima kuma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci nana fatima wa ja'far bin abi talib ya kuma sumbanci ja'far ibn abi talib kaga dan uwan sayyidina ali kenan baina ainihi tsakanin idanunsa ya sumbance shi a tsakanin idanu wa zaid bin haritha sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace zaid bin haritha wa haula'i wadannan kulluhum min ahli baiti dukkanin su suna cikin iyalan gidansa da haka mutun da iyalan gidansa irin wadannan kaga shikenan wa bawwab al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari rahimahullah yayi wani babi yace babu rahmatul waladi wa taqabilihi wa mu'anaqatihi babun da yake magana akan tausayin yaro ka dinga tausaya wa yaro karami wa taqabilihi da sumbantar yaro karami wa mu'anaqatihi da rungume shi qal imam al-bukhari yace wa qala thabitun an anas thabit yace daga anas أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتوكي إبراهيم المعظم فقبله يسم بنچشي وشمه يسنسناشي يشنشني كمشن دكي جكنسر نسر عليكو ونعم وننسد عكسا مسا قال الحافظ الحافظ ابن حجر رحمه الله يتي قال ابن بطال ابن بطال يتي يجوز تقبيل الولد الصغير يجوز تقبيل الولد الصغير سنبنتر يارو كرميا هلتا في كل عضو منه أقوة تقبع تجكين شيارا وكذا الكبير هكا سنبنتر ببا عند أكثر العلماء وجم في يوم ما لم يسنشي هرب ببا ماذا يسنبنتسا ما لم يكن عورة ما تكربا على الأورابا ما تكربا على الأورابا wannan ka koma cikin fatahul bari mujalladi na 10 shafi na 427 za ka ga baganganin da malamai suka yi musamman shi ibnu battal game da wannan masala wa dakhala abubakar ala aisha radiyallahu anha sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya shiga wajen nana aisha radiyallahu anha wa hiya mudajatun kad asabaha humma tana kwance ko kishingide zazzabi ya kama ta faqal sai ce kaifa anti ya bunayya yace ya kike yake yata ya jikin naki wa qabbala khaddaha ya sumbanci kumacinta wannan shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 3918 ka koma cikin Fathul Bari mujalladi na 10 shafi na 427 wa akhraj al-Bukhari min hadith Abi Huraira Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam qabbala al-hasan bin ali ya sumbanci al-hasan bin ali wal aqra'u bin habis at-tamimi jalisun akwai wani mutum al-aqra'u bin habis at-tamimi yana zaune yaga annabi ya sumbanci al-hasan fa qala al-aqra'u bin habis sai yace inna li asharatin min al-walad ya maikin Allah ka gani ina da yaya daidai har guda 10 ma qabbaltu minhum ahadan ban taba sumbanta daya ba daga cikin su fa nazara ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kalli aqra'u bi habis thumma qala sannan sai ce man la yarham la yurham yanzu kuma so kake in ka girma tsufa ya kama ka wayannan yaran su ji kanka su tausu su ji tausayin ka su taimake ka su matso kusa da kai ai duk wanda ba shi da rahama baya tausayi ba za a ji tausayin sa ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Adabul Mufrad hadisi na 5538 Imam Tirmidhi hadisi na 1834 qala al-Hafiz al-Hafiz Ibn Hajar yace wa fi jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Aqra a cikin wannan amsa da manzon Allah ya bawa Aqra ibn Habis isharatun akwai yar manuniya ila akan anna taqbilal waladi da ke nuna cewa sun bantar yaro karami wa gairihi da wani yaro minnal ahali na iyalanka wal maharimi da muharramanka wa gairihim da wasunsu minnal ajanibi wa inda ma ba muharramai ba inna ma yakunu lishafaqati ana yin ta ne dan tausayi war rahama da kuma jin kailalil ladhati wa shahawa ba dan jin dadi da kuma sha'awa ba ina fata an gane wa kadha dhammu washammu wal mu'anaqa haka ma rungumar juna washammu da sansanar jiki wal mu'anaqa da kuma mu'anaqa shi ita ma runguma ce wannan shi ma ka koma cikin fatul bari mujalladi na 10 shafi na 430 wa anta mimi bin salama an karbo daga tamim bin salama qala ce lamma qadima umaru sham lokacin da umar radiyallahu anhu ya iso garin sham istaqbalahu abu ubaidah bin al-jarrah abu ubaidah bin al-jarrah ya istaqbalahu ya fuskanto sayyidina umar ya tarbi sayyidina umar fa akhadha bi yadihi ya kama hannun sayyidina umar fa qabbalaha ya sunbanci hannun sayyidina umar radiyallahu an qala tamim kanu yarawnaha annaha sunna tamim yake cewa sun kasance ma suna ganin mutun ya taho daga tafiya wato ko ya shigo a tare shi a sunbanci hannunsa wannan sunna ne ka koma cikin sharhu sunna na Imam al-Bagawi mujalladi na 13 shafi na 292 wa qala zari'un wa kana fi wafd abd al-qais wa qala zari'un wa manumi yace wa kana fi wafd abd al-qais ya kasance yana cikin tawadar yana cikin tawagar abd al-qais wafdu abd al-qais wannan wata mashahuriyar tawaga ce da an ce wafdu abd al-qais daliban ilimi sun sani wa kana fi wafdi abdul qais wannan zari' manomi din yana cikin tawagar abdul qais faj'alna natabadaru bayna rawahilina faqabbala yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rijla yace faj'alna shi wannan zari' din sai yace faj'alna natabadaru sai muka shiga yin rige-rige bayna rawahilina tsakanin ababan hawan mu dabbobin mu mun tsatsaya muna ta rige-rige wajen zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qabbala yada rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai sunbanci hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu da kafar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ka koma cikin al-masdarus sabiq kuma hadithin yana cikin sahihi yana cikin sahihu sunan abi daud shine wato hadithi ne hasan amma duna dhikrir rajuli kama fi mishka ba tare da ambaton wannan mutum ba kamar yanzu cikin mishkatul masabi wato hadisi na 4689 wa fi hadith abi huraira radiyallahu anhu qala yazo cikin hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi suqin min aswaqil madina yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata kasuwa daga kasuwannin madina kaga she manzo Allah yana zuwa kasuwa kenan sallallahu alaihi wasallam fan sarafa manzo Allah sai dawo daga kasuwa wan saraftu nima sai na juyo na baro kasuwar nima na tafi faqal to bayan mun dawo mun iso gida sai manzo Allah yace aina luka ina wannan yaron yake kalmar luka'u tana daukar ma'anoni da yawa ana kiran al-abdu bawa ana kiran sa luka al-la'imu abun zargi ana kiran sa luka wawa ana kiran sa luka addifun sagir karamin yaro ana kiran sa luka asalin kalmar kama abun zargi ce amma ana amfani da ita ga abin da yake mai kyau ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira jikan sa luka yace aina luka ma'ana ina wannan karamin yaro yake falatan hasa uku yana tambaya ina wannan karamin yaro yake udul hasan ibn ali wato yana kiran al-hasan bin ali faqama al-hasan yamshi sai hasan an gane ko udul hasana wato ku kira mun hasan ko kuma ina kiran hasan ibn ali faqama al-hasan sai hasan ya taso yamshi yana tafiya wa fi unuqihi al-sikhab awiyan al-hasan akwai wata sarka wadda aka yi ta da karamful wato aka yi ta da kanunfari karamful kanunfari kenan an gane ko yawa dan kaga kenan wuya zai kanshi kenan ko tunda kanin fari yana da kanshi ɗan abun nan ne aka yi mata ɗan dabara kaman shi yasa malamai anan suka ce babu laifi kenan ana iya sawa yaro sarka musamman idan al'ada guri ce ana iya sawa yaro sarka amma in ya zamanto wasu sun bambanta da ita su suke sawa kaman mata to sai a ban musu yace wa fi unuqihi sikhabu a wuyansa akwai wata sarka wadda aka yi ta da karamful wato kanin fari فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام بيدي سي النبي صلى الله عليه وسلم يي اشاره ده هنن سه هكذا كمر هكا معنى يميقا الحسن هنو فقال الحسن بيدي شيما حسن بن علي شيما سي اشاره يميقو هنن سه هكذا فالتزمه سي منزه الله يرغمي الحسن ابن علي فقال سي شي اللهم اني احبه فاحبه يا الله انا قونر wannan yaro يا الله كسوشي wa ahibba man yuhibbu ya Allah ka so duk wanda ya so shi qala abu huraira radiyallahu anhu yace fama kana ahadun babu wani ahabba ilayya da na fi so min al-hasan bin ali sama da al-hasan bin ali ba'da ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala bayan an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ya faɗa akan al-hasan sai naji duk duniya babu wanda nake so fiye da al-hasan bin ali domin annabi har addu'a yayyace ya Allah din me son sa kaso shi da haka ya Allah mu ma muna son al-Hasan wannan ka koma cikin sahihul bukhari hadisi na 80 qala ibn battal yace fihi a cikin wannan hadisin annannabi sallallahu alaihi wasallam anaka al-hasana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungumi al-Hasan wa qabbalahu kuma ya sumbance shi wa qawluhu fi hadha al-hadith fadin sa a cikin wannan hadisin faltazamahu yani almu'anaka ma'ana faltazamahu da aka ce yayi ai ma'ana almu'anakatu ya rungume shi runguma kenan wata kabila da sumbanta almadhkurain hunaka wa'inda aka ambata a can baya wa warada an-nabi sallallahu alaihi wasallam i'tinaqahu li ja'far bin abi talib inda qudumihi min alhabasha kuma hadisi yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya rungumi ainin Ja'far bin Abi Talib lokacin da ya dawo daga kasar Habasha wali Zaid bin Harithah inda qudumihi lil Madina haka annabi ya rungumi Zaid bin Harithah lokacin da ya iso garin Madina min hadisi Aisha duk wannan daga cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda walil Hasan bin Ali haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungumi Al Hasan bin Ali wa Abi Dharr da Abu Dharr wa fi asani da ba'dha maqal ko da yake a cikin wasu isnadan na wadannan cewa ya sumbanciwa ne a cikin wasu isnadan na wannan hadisan akwai maganganun malamai lakinna habijtima'iha sai dai dukkan hadisan an tattara su to fidu subuta zalika anhu suna tabbata suna fa'idantar da tabbatar hakan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam ka koma cikin fatul bari mujalladi na 11 shafi na 59 da sharhu sunna na imam al-baghawi mujalladi na 12 shafi na 292 zuwa 293 ka koma kuma ka duba at-targhib wa tarhib na al-munziri mujalladi na 3 shafi na 270 koi sauran lokaci sara mun ci uku qala al-humayd ibn zanjuya ka ji wani suna ko Umayd ibn Zanjuya ko kace Zanjuya ko kace Zanjawaihi kaman yanda ake cewa Rahuya Rahawaihi Ishaq ibn Rahuya su a can wajen Nahawu sai su ce Rahawaihi Sibawaihi Zanjawaihi amma in malaman hadisi ne ba sa karanta shi haka sai a ce wa malami Rahuya sai nan shi kuma sai ya zama zanjuya ko maimakon zanjawai qala muhammad bin zanjuya qad jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam yace yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil mu'anaka wasu hadisan sun zo daga annabi ya hana al mu'anaka runguma wata kabil da sumbanta wajaa annahu anaka ja'far bin abi talib amma kuma gashi yazo hadisi yazo cewa ya rungume Ja'far ibn Abi Talib wa qabbalahu kuma ya sumbance shi fa ammal makruhu min al mu'anaqa abinda aka karhanta daga runguman nan wata kabil da sumbanta fa ma kana ala wajhil malaki wata azim shine wanda aka yi ta ala wajhil malaki ta fuskar almalaki wato kaskantar da kai da tawadu'u wata azim da girmamawa in an yi ta ba da niyyar tausayi ba da jin kai kamar yadda aka karanta a baya a an yi ta ne saboda almalak wajhul malak shine wato at-tadarru' kaskantar da kai wata azim da girmamawa to shine aka hana wafil hadari ko kuma a lokacin ana zaune lafiya ana zaman gida ba a halin tafiya ba kaga duk wanda annabi ya zace ya dawo daga guri kaza annabi ya sunbance shi wani ya dawo daga sham annabi ya sunbance shi wani ya dawo zuwa garin madina annabi ya sunbance shi kenan ba wai a cikin gari ana zaune kawai kama mutum ka rungume shi ka sunbace shi ba wa ammal ma azunu fihi amma irin runguma da wanda aka yi izini a ciki a iya yi fa inda tawdi'i shine lokacin bankwana idan mutum zai yi tafiya za a yi bankwana a iya yi wa indal qudumi min as-safar ko lokacin da mutum ya dawo daga tafiya a iya yi wa dulil ahad bis-sahib da lokacin da aka dade ba a hadu da aboki ba to shi ma a iya yi wa shiddatil hubb fillah da kuma tsananin kaunar mutum dan Allah shine in kuka hadu da shi sai ku kama juna ka rungume shi wannan duk babu laifi wa man qabbala amma duk wanda bayan rungumar kuma yana so ya sunbanta to fala yuqabbilul fama kada ya sunbanci baki walakin al yada sai dai dan sunbantar hannu war ra'asa da kai wal jabha da goshi wannan babu komai wa inna ma kuriha zalika fil hadar a inda aka karhanta yin haka shine a halin zaman gida fi ma yura cikin abin da ake gani li'annahu yakthuru domin aka ce haka to abun zai yi yawa tunda duk mutane suna zaune a gida sai san da kuka hadu da mutum sai ka rungume shi ka sunbance shi abun zai yawa amma tunda daga tafiya ya dawo ba kullun ake yin tafiya ba wala yastawjibuhu kullu ahadin kuma kowane daya ba zai iya wajabtawa kansa haka ba in aka ce duk ko da yaushe a halin zaman gida ma a yi to kowa kuma zai a gaji ne ba za a iya yi ba an gane ko fa in fa'alahu ar-rajulu bi ba'dhin nas duna ba'dhin sannan za a wayi gari mutum zai dinga yi wa wasu baya yi wa wasu saboda za a gaji ne ka hadu da wannan ka rungume yanzu ka an tashi daga gurin karatun da mutum nawa za ka rungume ka sunbanta ka rungume wannan ai sai ka ma gaji ayo shi ma wani another punishment sai ya zama kuma punishment ko to sai a wayi gari mutum sai ga yi wa wasu ya kiyo wasu an gane ko fa in fa'alahu ar-rajul kuma aka wayi gari mutum yayi hakan bi ba'dhin nasi ga wasu mutane duna ba'dhin ba tare da yayi wa wasu ba wajada alaihi alladhina tarakahum wa'inda ya bar su ya ki musu kuma sai su dinga jin haushin sa sai su ganin kamar su ba su da kusanci da shi ko babu kauna tsakanin su ya zai yi wa wani bi musu ba wa dhannu annahu qad qassara bi huquqihim har ma su dinga tsammanin kaman ya rage musu haƙoƙin su wa athara alaihim kuma ya fifita wasu akan su sai abin ya zamanto kuma abin ganin laifi wannan ka koma cikin masdarus sabiq mujalladi na 13 fatawul bari kenan mujalladi na 13 shafi na 293 to sai mu tashi fatawul ulama al mu'asirin fi hadhihi al mas'ala wato fatawar malamai na zamani game da wannan mas'ala ta runguma da sunbanta da sauransu insha Allah sai mu tashi kanta abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd wani dan uwa yayi tambaya game da karatun da muka gabatar yanzu a tambayoyi guda biyu tambayar sa ta farko yace yadda ake cikakkiyar musafaha yanda kake yi mana cikakkiyar musafaha shine haduwar hannaye gaba da ko in aka ce musafaha ya riga an sani ba ka rike ɗan yatsun mutum ba hannunka ya shiga cikin hannun mutum sosai wannan shine cikakkiyar musafaha da haka yanda yawanci ake yi haka dai musafaha take an gane ko da haka cikakkiyar musafaha shine hannunka ya shiga cikin jikin hannun dan uwanka da yake nuna unity kuma yake nuna ainihin wato kauna da take tsakanin ku sannan tambayar sa ta biyu yake cewa malam kenan gaisuwar da ake a kasar Hausa ta durkusawa kuskure ne kware in ka duba ka fahimci wannan karatun namu kuskure ne domin kaga mutumin shi wancan wanda ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai iya sunkuyawa Annabi ya ce a kuma wannan dama an sha faɗa cewa ba gaisuwa ba ce irin wadda musulunci ya zo da ita gaisuwa ta musulunci ita ce wadda muke ta tattaunawa muke ta karantawa wajen sati biyu sallama da musafaha ina fata an gane da haka kamar yanda ka faɗa waccan al'ada ce wadda take ta kasar Hausa. Kasar Hausa ma kuma ba ko ina ba wani bangaren, yawa wani bangaren za ka ga ba haka suke yi ba. Akwai wanda in ka je kawai haka za ka yi, an gani in ka yi kawai shine ka gaisuwa ko mahaifin ka samu za ka ce Allah barka da kwana tsoho kenan kawai, an gane ko? Eh, an gani. Ai da haka in ka je kawai sai mutum ya ce salamu alaikum tsohuwa ina kwana kawai, hakan shine girmamawa. So kawai alami ne na wai an girmama mutum haka, amma gaskiya ya ci karo da saboda wannan kamar akwai nau'i na kamanceceniya da bauta ko ibada, shi yasa gaskiya ba a son a yi. Allahumma sai dai a yanayin da mutum ya samu kansa, ko kuma in iyaye ne ya zamto ba su fahimta ba, kuma suna ganin kamar reni ne da wulakanci da kaskantarwa, to wannan kaga mutum yana da aiki na kokarin wayar musu da kai da nuna musu irin waɗannan hadisan don su gane ba wai reni bane, karatu ne yazo a haka. Ina fata an gane. Wallahu ta'ala a'lam. Annan yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam yaya musafaha tsakanin wanda ba musulmi ba? To sabon shi ma tunda an ba mun tattauna game da yi musu sallama a can baya, suna ganin za a iya yi musu sallama, zaka fara gaishe su da sauran tattauna da muka yi, da haka in dai har sallama ta tabbata ga wanda ba musulmi ba, to musafaha ma za a iya yi musafaha da shi. Ina fata an gane. Kawai illa iyaka in an yi musafahar irin abin da zai faru ga da yake faruwa tsakanin mu'minai da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce zunubai za su zube, to kaga anan kuma ba lalle bane wannan ya tabbata tsakanin su, tunda shi wanda ka gaisa da shi ba musulmi bane. Ina fata an gane. To wannan shine wallahu ta'ala a'lam. Wannan shi kuma yace Allah ya kara wa malam lafiya amin. Malam naji a cikin hadithin an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci Fatima, Hassan, Zaid, daga ƙarshe aka ce su daga ahalinsa ne, ma'ana su daga ahalinsa ne. To kaga wannan sai yake nuna maka kamar yadda ba mu karkare gaskiya tattaunawar ba, kila za ta shiga cikin darasi na gaba, amma duk da haka dai abinda ake nuna kamar farkon shimfiɗar da malam ya cewa mutum zai iya yi wa ‘ya’yansa, ko mace ta yi wa mijinta, ko miji ya yi wa matarsa, to kaga in ya tabbata waɗannan duk idan mutum yana suna cikin ajanib, wato abin nan maharim ɗinsa, to kaga zai iya yi musu, zai iya sumbanta su, ko kuma ya rungume su ɗin kamar yadda muka karanta. Da haka matsala ce wadda sai darasi na gaba kusan gaskiya za a ƙarƙare maganganun malamai a kanta, amma dai wasu malaman suna da ra'ayin ba za a rungume mutum, ba zai rungume ainihin wato namiji, ba zai rungumi namiji ba, ko ya sumbance shi kamar yadda malam ya ishara zuwa ga hakan tun daga farko. Amma kuma ga hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakan, kuma waɗanda yayi wadin wasu ƴan gida ne, wasu ƴan waje ne, sannan wasu kuma ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace su kuma ya rungume su, kamar na Fatima, kamar wasu da duka ambata. So wannan sai yake nuna cewa akwai malaman da suka tafi akan halaccin hakan matukar, akwai amuntuwa daga fitina, sannan babu sha'awa. Dama in an yi shi a babin tausayi da kauna da shauki, kamar yadda duk mun karanto wannan karatun ne, sai kila darasi na gaba za a tattare shi a guri guda, dan maganganu muka faɗa, wasu sun ce ayi, wasu sun ce kar ayi, wasu kuma sun dan sa wasu ka'idoji na ayin ko kar ayi. Da haka ayi hakuri kila in karatun aka kai karshen sa, in abinda kake so ka tambaya bai fito ba sosai, to kaga anan sai ka tambaya kafin nan, duk mun ji zantucikan da malamai suka yi, sai a baka amsa insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikum assalam. Sai si na'am. Eh, to ai shi sa nayi wannan bayanin cewa ba ɗan yatsu mutum zai kama ba, kawai mutum ya ma haka ga da kan ɗan kama ɗan yatsu ya janye. Shi sa yawanci su manya an fi so ka bari sai su suka baka hannu. Yawanci za ka ga wani yana ganin kamar akwai tazarar shekaru, kamar akwai wani nau'i na reni, ka fara miƙa masa hannu. To shi sa in shi ya miƙa ma zai da kuyi musafaha sosai, amma in kai ne kawai kai karambani ka miƙa masa, to zai dinga ganin kamar ya za ka miƙo masa hannu, sa an kare shi, musamman tunda akwai ƙarancin fahimta ta addini sosai, so duk za ka samu irin wannan. Amma dai musafahar ta sosai shine haɗuwar hannayen su shiga cikin juna,
domin kaga mutanen da aka ce zanubai suna ta zubewa a cikin dan kawai ka taba mutun ka zaira hannunka ai babu wannan abin nan ko ce aka yi zanubai suna ta kakkabewa kamar yanda bushiya take ta kakkabewa shi yasa annabin aka gaisa da shi sai dai ka zaira hannunka kai sallallahu alaihi wasallam da ya mika kuka fara gaisa a lafiya sai dai kai ka ji nauyi kai kun gama gaisa bari ka kawal da annabi sai ka janye hannunka an gane ko saboda wannan dan tsayuwar da za a yi na gajiya ba gajiya ana dan gaggaisa zanuban ne suke ta zubiya amma mutum kawai ka mika kai maza ka zara hannunka ko ba amma hada hannun ba ka ga musafa har dai ba a yi ta ba cikin da aka musafa cikakkiya in dai za a yi ta to a yi ta cikakkiya kawai wallahu ta'ala alam amin da shikenan ko wane ne wa alaikum salam na'am to ai shine kai da ka rubuta tambayar da ta dazu Zaid bin Haritha yana cikin iyalan gida Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki mana tunda Zaid bin Haritha ba maular rasul bane maulahu tunda a gidan yake yan tashi zama maula shi yasa Zaid bin Haritha maula ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da hakan aka ce iyalan gidan mutum akwai wato su ahlul bait na Annabi sallallahu alaihi wasallam ai rukuni rukuni ne da an karkasa su akwai masu cin sadaka akwai wanda ba su cin sadaka sannan kuma yanzu aka ce da yaranka da ƴaƴanka da ƴaƴan yan uwa da suke gidanka da ai ahlinka so in aka tashi duk ana maganar ƴan gidanka ai dai za a sasance da haka Zaid bin Haritha shi ma dan gida ne tunda maula rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam wa amin amin masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi